sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai gidajen radio na amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to sai su daddangula voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayone daga nan birnin Washington DC da Ibrahim Alfa Ahmed da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim a ba mu kanun labarai
an sanya jiragen saman yakin Turkiya kiran F-16 cikin shirin ko ta kwana yau Alhamis bayan da hukumomi a birnin Ankara suka zargi kasar Siriya da laifin kawo su hare-hare ta sama kan sojojinta jama'an Turkiya sun ce wani harin bom da aka dana cikin mota kusa da wani ginin gwamnati ya kashe mutane akalla biyu wasu 16 da suka ji rauni yayin da hatsarin jirgin kasa mafi muni cikin shekaru 17 ke cigaba da janyo hankali ga bukatar sabuntawa da inganta fasaha zirga-zirgar jiragen kasa a India an fara bayyana ta baba kan kokarin da take kasar ke yi na tsaron lafiyar layukan dogo
to madallah an gaishe ka kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa bom ya tashi a garin Maiduguri har mutane biyu sun mutu ciki
wannan kuma cikin yan kwanakin nan za a ce kusan shine karo na uku ko na hudu ba za a ce ana samun irin tashin bom kusa da wannan garin
sai a makwabcin Najeriya wato Kamaru gwamnan jihar Bamenda ya sa dokar ta baci ko me yasa
yanzu dai ana ta dauki ba dadi a tsakanin matasan birnin Bamenda da jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru wanda ya sanadiyar mutuwar fararen hula guda hudu
kana idan muna da lokaci zamu kawo muku rahoton canjin dan takarar gwamnatin jihar Ondo da ko tayi sai shirin dan bango ya tsage na Jummai Ali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum an sanya jiragen sama yakin Turkiya kiran F-16 cikin shirin ko ta kwana yau Alhamis bayan da hukumomi a birnin Ankara suka zargi kasar Siriya da laifin kai hare-hare kan sojojin Turkiya da jiragen sama har suka kashe sojoji uku tare da raunata wasu goma a yankin arewacin Siriya ma'aikatan diplomasiyyar kasashen yammaci sun bayyana damuwa cewar wannan farmakin da wani karamin jirgin yakin Siriya samfurin L-39 Albatross ya kai a jiya Laraba da daddare mataki ne da zai iya janyo mummunan hatsari a wannan rikici na shekaru biyar a kasar Siriya kuma yana iya haddasa faɗa kai tsaye tsakanin Siriya da Turkiya da farko an ɗora laifin mutuwar sojojin kusa da garin Al-Bab da ke arewa maso gabas da birnin Aleppo akan mayakan ƙungiyar Daesh to amma cikin wata sanarwa yau Alhamis rundunar sojojin Turkiya ta ce mayakan sama na Siriya ne suka kai wannan hari an kai garokin sojojin da aka kashe din zuwa garin Kilis da ke tsallakin iyaka a kudancin Turkiya wata sanarwar rundunar sojojin Turkiya ta ce a hari ta sama da aka tantance cewar sojojin gwamnatin Siriya ne suka kai an kashe uku daga cikin gwarzayen sojojinmu aka ji rauni maguda goma ɗaya daga cikinsu mai tsanani shugaba Tayyip Erdogan da Prime Minister Binali Yildirim sun yi tattaunawar gaggawa ta wayar tarho da ministan tsaro Fikri Isik da kuma babban hafisan sojojin kasar General Hulusi Akar daga bisani sun garkama takunkumin yada duk wani rahoto na wannan hari akan kafofin yada labaran Turkiya wani dan adawa na Turkiya mai suna Kemal Kılıçdaroğlu ya roki gwamnati da ta yi taka tsantsan kan wannan batu domin yana iya sanya kasar ta afka cikin wani mummunan yanayi mai hatsarin gaske
a halin da ake ciki kuma jami'an Turkiya sun ce wani harin bom da aka dana cikin mota a kusa da wani garin ginin gwamnati da ke birnin Adana na kudancin kasar ya kashe mutane akalla biyu wasu kuma 16 suka ji rauni gwamnan lardin Adana Mahmud Demetris ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Anadolu na kasar cewa an kai harin ne a wurin ajiye motoci da ke kusa da kofar shiga ofishinsa ya ce an imanin cewa mace ce ta kai harin amma bai bayyana ko yar kunar bakin wake ce ko kuma a'a ba wannan harin shine na baya-bayan nan a jerin har-haren da suka yi ta haddasa mace-mace a Turkiya yau fiye da shekara guda yan awarin kuddawa da kuma yan ta'addan kungiyar Daesh ne suke kai wannan har-haren hotunan bidiyo sun nuna cewa bayan fashewar bom din motoci da dama da ke wurin sun kama da wuta hare layau bom din yayi banna a wannan ginin na gwamnati magajin garin birnin Adana Hussein Sozlu ya ce mutane da dama sun ji rauni mai tsanani yana mai fadin cewa bom din da aka tayar yana da karfi sosai kamar harare na baya hukumomin Turkiya sun haramtawa kafofin yaɗa labarai nunawa ta ko kuma sanarwa ta duk wani bayan da suke ganin zai kawo cikas ga ayyukan binciken su
labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC Yayin da hatsarin jirgin kasa mafi muni cikin shekaru 17 ke cigaba da janyo hankali ga bukatar sabuntawa da inganta fasahar zirga-zirga jiragen kasa a India an fara bayyana ta baba kan kokarin da kasar take yi na kyautata tsaron lafiyar layukan dogo masu dan karen yawa da ke jigilar mutane miliyan 23 kullum a fadin kasar mutane 150 sun mutu wasu kusan 200 suka ji rauni yayin da suke barci daren Lahadi lokacin da taragai guda 14 na jirgin kasar da suke tafiya ciki suka goce daga kan layin dogo kusa da birnin Kanpur a gabashin India kwararru suka ce ba su yi mamaki ba suka ce a shekarar 2014 zuwa 2015 kusan rabin hadarruka 131 da aka yi a hanyoyin jiragen kasar da su ne na hudu wajen girma a duk fadin duniya suna da nasaba da matsalolin layukan dogo ko da yake har yanzu ba a tabbatar da abin da ya haddasa hatsari na bayan nan ba Minista mai kula da zirga-zirgar jiragen kasa a India Manoj Sinha ya ce watakila wannan hatsarin yana da nasaba da tsagewar layin dogo wanda ya sa tayoyin jirgin suka cije. Layukan dogo sukan tsage lokacin da kananan huje-huje suka kara fadi suka zama tamkar tsago jikin karfe na layin dogo. Wani jami'in da baya sa faɗi sunansa ya ce ba a bayar da muhimmanci ga batun tsaron lafiyar jama'a da ke zirga-zirgar jiragen kasa.
Kungiyar tsaro ta NATO ta kawo ƙarshen aikin kare tekun India a bayan da aka ci ƙarfin fashe-fashen jiragen ruwan da 'yan Somalia ke yi. Rundunar mayakan sama ta ƙasar Denmark ta gudanar da shawagin ƙarshe na wannan aikin NATO da take yi a tekun India. Wannan aikin NATO wani bangare ne na matakai masu tasiri da aka yi nasarar dakatar da su domin mayar da martani ga barazanar 'yan fashin jiragen ruwa kuma ya hada da ƙasashen tarayyar Turai da Amurka da wasu ƙasashe masu zaman kansu. A lokacin da wannan matsala ta tsanani masu fashin jiragen ruwa kuryar gabashin Afirka sun haddasa hasarar da ta kai ta dala miliyan 700,000 suka kuma kama mutane suka garkuwa da su fiye da 1,000 rabon da a 'yan fashi su samu nasarar kama wani jirgin ruwa tun shekarar 2012 idan an kwatanta da jirage fiye da 30 da suka kama a shekarar 2010 zuwa 2011 jiragen NATO sukan tashi ne daga tsibirin Seychelles Komandan rundunar mayakan sama na Denmark da ta gudanar da shawagin ƙarshe a yankin ya jaddada cewa NATO tana iya komawa ta ci gaba da wannan aiki a nan ko kuma a wani wuri daban idan buƙatar hakan ta taso. A yanzu NATO tana zata mayar da hankulinta ne ga jan burki ma ƙasar Rasha a tekun Bahar Aswad da kuma masu fasa ƙwabrin mutane a tekun Bahrum. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon da batun tashin bom a garin Maiduguri wanda ya kashe mai bom din da kuma mutum guda. Na nemi ƙarin bayani daga wakilinmu na jihar Borno Haruna Dauda Biyu yadda abin yake domin wannan ga abin da Haruna kuma ke cewa.
An samu tashin wannan bom din a jiddar misalin karfe 9 da dare. Wani kusa da wani gareji da ake cewa Mura Garage wannan kuma cikin yan kwanakin nan za a ce kusan shine karo na uku ko na hudu ba za a ce ana samun irin tashin bom kusa da wannan gareji idan masu rawa su suna an baya bayan nan akwai wanda ya kokarin kutsawa cikin wannan gareji amma bom din ya tashi da shi kadai ba tare da ya taba kowa ba kowa na jiyan ma wani ne ya zo da wannan bom din kuma bom din ya tashi da shi kansa kuma ya kashe wasu mutane hakan nan da ke wannan wuri.
Kuma me yasa ake samun tashe-tashen bumamai a wannan garejin ko kuma kusa da wannan garejin musamman an ce shine na zuwa garin Bama?
Eh gaskiya ba Bama bane zuwa garin Gamboru mafa har zai kai ka Gamborun Gala wannan hanya ita ce wadda kuma kwanakin baya aka bude aka dinga mata ce kuce akai. Saboda rashin kwashe wasu fasinjoji wannan hanya ne da tada kuma ƙasa da ƙasa wato daga Maiduguri wannan hanya zata kai har Central Africa wato Africa ta tsakiya idan ka bi wannan hanya to akwai abubuwa da yawa da zaka ga suna shigowa ganin cewa hanya da tsara kasa kuma wannan hanya ne da in ka bi wannan daji kusan zaka fita kasashe bewa na dai zaka fita har kasar Kamaru zaka je har Chadi har zuwa Africa ta tsakiya to ko bina iya faruwa sanadiyan yin budaddiyar hanya da muke da shi a wannan jaha kamar yadda kowa sani jihar Borno kuma ita ce kadai a cikin sauran jihohi guda 36 da babban birnin tarayya Abuja da take da wato iyaka da kasashen Afirka guda uku wato Kamaru da Chad da Niger ita jihar Borno ce kadai take makwabta da irin waɗannan kasashe to wannan bai da nasaba da irin waɗannan al'amura da yake faruwa musamman ma na waɗannan tashin mamayen yau da gobe
to ya lamarin yake a wurin a halin yanzu
yato babu wani ya mutane na cigaba da harkokin kasuwancin su bayan dai mutane guda biyu da aka bayyana kamar yadda shi kakakin yanzu nan yan sandan jihar ya yi kewa mani ma labarai ta hanyar wazof cewa mutane biyu sun hallaka sakamakon wannan tashin bom ɗin amma yanzu kuma wata motar marsandi da ke faka a wurin ita ma ta dan lalace saboda wannan bom ɗin amma banda haka kusan komi yanzu na gudana yadda ya kamata a yanzu idan abin da zai baka mamaki a yawa kusan komi da ke faruwa yanzu a cikin birnin Maiduguri in aka ba shi awa ɗaya biyu zaka kusan mutane duk sun mance sun ci gaba da harkokin su na yau da gobe abin da kuma mutane ke cewa shine hakan ba zai sa su kare ba wajen ci gaba da neman abincin su ta hanyar da ya halalta wato yau da gobe yadda aka saba wannan barazana ba zai sa su ta yi kasa guya ba
wai naji an ce ma akwai yan Boko Haram da suka tuba suka ba da kai na gaskiyan wannan batu
eto akwai irin waɗannan bayanan wanda kuma muna sa ran Allah ya da za mu samu bayanai nan gaba ina ganin Allah ya da za mu samu bayanai daga wajen su waɗanda hukumomin tsaron da waɗanda wannan abin ya shafa har yanzu muna nan muna dakon irin waɗannan bayanai daga wurin su
to ma Allah ya kiyaye daga batun bom kuma sai makwabcin Najeriya wato jamhuriyar Kamaru inda gwamnan jihar Bamenda Adolf Lele Afrik ya sa dokar ta ɓaci a jihar sakamakon tashin hankali da aka yi a babban birnin har yayin dalilin mutuwar fararen hula hudu ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
yau kwanaki hudu kenan da birnin Baminda yake cikin tashin hankali an da zanga-zangar da kungiyoyin lauyoyi da na malaman makarantu suka bar baya da kura yanzu dai ana ta dauki ba dadi a tsakanin matasan birnin Baminda da jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru wanda ya sanadiyar mutuwan fararen hula guda hudu a yayin da dakarun tsaron suka dinga harbin karme uwa da wabi a cikin gungun jama'a wanda suke zanga-zanga gwamnan birnin Baminda Adolf Lele Afrik ya zagaya da tawaggarsa a cikin birnin na Baminda domin kwantar da hankalin al'umma an da yake cewa ina fata kowa zai fi doka da oda kuma za mu yi bincike duk wanda suke da hannu a cikin wannan tashin hankalin za su fuskanci fushin gwamnati shi ma jagoran adawan kasar ta jamhuriyar Kamaru ni John Furundi ya ce
my appeal is that Mr. Biya and his government to listen to the voices of the Cameroonian people
muna bukatar zaman lafiya a kasar mu amma ina jan kunnuwan shugaban kasar Kamaru Mr. Biya da ya dinga jin kukan talakawansa yanzu dai makarantu da kasuwanni suna nan a rufe kana gwamnati ta sanya dokan taɓaci a birnin na Baminda koda yau da sanyin safiyar nan ma sai da wani bomba ya tashi a garin Marwa amma bai halaka kowa ba kuma shekaran jiya ma sai da aka kashe dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru guda shida a jihar Arewa mai nisa Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to Allah ya kyauta a can jihar Ondoko ana saura kwanaki biyu a yi zaben gwamna Kwaram Sekou ta sauya dan takarar jam'iyyar PDP ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
ɗaruruwan mata da maza a lokacin da suke zanga-zanga a birnin Akure don nuna jin daɗin su. A musanya sunan Jimo Ibrahim da Iyi Tayo Jagede a matsayin mai yi wa jam'iyyar PDP takarar gwamna a jihar Ondo. Bayan kotun ɗauka ƙara ta yanke hukunci a jiya Laraba, to ko me masu zanga-zangar za su ce a game da wannan hukuncin? Wannan mai zanga-zangar ya ce nasarar abin maraba ce. Ita ko wannan matar ta ce ta ji daɗin da aka ba shi takara, tana addu'ar ya lashe zaɓen gwamnan na jihar Ondo.
If Jagede or anybody enter, it good, but make our market dey move, make we dey sell.
Ya ce yana da kyau ko Jagede ne ko wane ne zai ci zaɓen gwamnan jihar Ondo, amma kasuwanci ya yi daidai kuma suna son su rinƙa yin ciniki. To ko mene ne Iyi Tayo Jagede zai ce a game da hukuncin kotun?
We are not surprised at the judgment at all. By the grace of God, I said before now that God willing, I will contest this election. God willing, I will win the election.
Amen. Dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Ondo, Iyi Tayo Jagede, ya ce ba mu yi mamakin hukuncin kotun ba. Da yardar Allah, na ce zan yi takarar gwamnan jihar Ondo, kuma zan lashe zaɓen gwamnan. Shin hukumar zaɓe za ta amince ta musanya sunan Jimo Ibrahim da Iyi Tayo Jagede a matsayin dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar PDP? Kasa da mako ɗaya a zaɓen gwamnan na jihar Ondo, Farfesa Mahmud Yakubu shine shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya mai zaman kanta.
INEC is a law abiding institution. We obeyed the law of the land. When we received an order of the Federal High Court, we complied immediately. And we have said that if there is an order of a superior court to the contrary, we will obey that order immediately without qualms.
Farfesa Mahmud Yakubu ya ce hukumar INEC hukuma ce mai bin doka, suna bin dokar ƙasa. Lokacin da suka sami hukuncin kotun tarayya nan take, suka bi umarnin kotun. Idan aka sake samun umarnin wata babbar kotu, aka san kotun farko, za su bi umarnin kotun nan take. Sai dai duk kokarin da nayi don jin ta bangaren Jimo Ibrahim ya ci tura. Shi dai Jimo Ibrahim yana bangaren Alimadu Sharif ne, a yayin da Iyi Tayo Jagede yake samun goyon bayan gwamna mai barin Gado Olusegun Mimiko, kuma yana bangaren Sanata Muhammad Makarfi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondo, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC, kuma yanzu muna agogo ce karfe 10:17. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili na sai bango ya tsage ya gayyato mana shugaban hukumar EFCC Malam Ibrahim Magu, wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku. A saboda haka, ba tare da bata lokaci ba, mutum na farko, bismillah, faɗi sunanka kuma kai tambayar ka, ko yana jinka.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da farko sunana Ibrahim London Boy Digiria.
To
sakatare na kungiyoyin Youth Mobilization da Media Zumunta da sauran kungiyoyi a nan jihar Kano. Baban bako, barka da warhaka. Sannan
barka da warhaka.
Yawa barka dai. Ina da tambaya kwaya jiran ka dade akan abin da ya shafi hukumar da EFCC na hana cin hanci da rashawa da ke faruwa a ƙasar nan tamu ta Najeriya. To kamar jam'iyyar adawa ta ƙasar nan suna zargin cewa gaba ɗaya dukkan yawancin binciken da ake yi a ƙasar nan su ake taɓawa, ba a taɓa jam'iyya mai mulki. To me za ka iya faɗa akan wannan abu da 'yan jam'iyyar adawa suke faɗa? Sai kuma tambaya ta biyu, kuɗaɗen da misali idan an same su a hannun mutanen da ake zargi, to gwamnati har yanzu mai isa gwamnati bata fara amfani da su ba? Misali yawancin al'amuran ayyukan ƙasa mutane suna ta maganganu akan wannan abubuwa. Sai kuma tambaya ta gaba a gurguje, me hukumar ka take yi ta EFCC a bisa wasu abubuwa da suka faru a majalisar ƙasa, majalisar tarayya, zauren majalisar tarayya, wanda aka yi wani cushe wanda kuma an yi fallasa akan irin wayannan madanganun da aka yi gaba ɗaya duk duniya ta sani akai to shine muke so mu ji me majalisa ne hukumar ka tayi akai sannan ko kuma me hukumar ka za ta yi ko ma wanda mataki hukumar ka za ta dauka
Malam Ibrahim gare ka kaji tambayoyin nasu guda uku ko
na ji mai sunana Ibrahim ya ka sai ka san wannan maganan ba gaskiya bace wai in siyasa diyoda siyasa muke abin nan ba gaskiya bace na ta fada cewa mu ba sani ba sabo wanda duk wanda yayi laifi kuma duk wanda muka rike sunan ba za ka taba samu wanda ake ba bai yi laifi ba kaman tare da wannan maganan ka lafin nan kafin mu muna bincike for a long time muna bincike kwarai sai mun tabbatar cewa kasan magana kudi ce sai mun tabbatar cewa mutum ya ansa ko yayi fata sannan za mu kira shi so duk wanda kaga an mu kira shi sai mun tabbata akwai hannunka a ciki za mu kira ka kuma ba magana wani siyasa ciki ka gane
na'am
kuma maganan kudin da aka maka yi recovery muka kuro wannan cewa ake karɓa mutanen nan to kasan muna akwai wasu wanda muke rikewa a nan dukiya da gidaje da su motoci da sauransu akwai kuma wanda muke kaiwa banki a central bank muna da account akwai kuma wanda muna blocking a can account individual din sai muka samu court order mu rike su to mun yi haka nasan business one da za mu kai kotu to sai a yi maganan sai magana ta kare sai kotu ta bada umurni sai ta gaya mana yadda za a yi amfani da kudi to shi yasa ba sori a san yaya ake da kudi amma kudin duk suna nan
wato a takaice dai sai an tabbatar wato sai an tabbatar mutum yana da laifi sai kotu sun gama sannan gwamnati za ta yi amfani da kudin kenan
ita kotu ne za ta ja muku yadda za a yi amfani da kudi
haka ne
to game da tambayar shi ta uku na majalisa
muna
nan muna bincike ba ma so shine na ga maka mu za mu bincike wata tara wata shida baka san muna nan muna bincike ba sai mun tabbatar cewa duk tuhuman da ake tana da gaskiya sannan za mu fara kiran mutane
hakan
yawa to ba mutum na gaba ko
to madalla
to ci gaba bismillah
assalamu alaikum
wa alaikum salam
shi fi wa dane mamu ya kasai
ta
sakatare ne koya ino jama'a ya kasai kuma shugaban riko na Jikago Kano ina babban bako barka da halatta wannan taro tabbaje zan yi tace dan gane cewa idan EFCC ta samu mutun da laifin almundu hana kudi amma ya dawo da su ba tare da yawo halar da hukuma ba za a bar masa wani kasuwa ciki wato percentage da yake dan kada wuri shine da kasa ta ce a gabatar da mai laifi a gaban kotu cikin awa 24 amma da shi ACC tana tsare mai laifi fiye da awa 24 ko mai hujja yin hakan sai ta uku shirye akwai doka da ta ba ACC damar iya zarta gidan mutum yin bincike idan kuma suka samu kuɗi su ɗaya zai ce ba nasa bane shagara ta karshe ita ce gwamnati ta ce tana yaƙi da cin hanci da rashawa misali binciken da ake rake tsin da suke na miliyan 2 ya hana gwamnati yi bincike na halittu na almundahanar sama da biliyan 24 duk da ga shi kasar Germany da kura da suka ci wannan matsala an hukunta su amma muna jere da yanzu ba shi wannan ba assalamu alaikum ki ji mu da ya kace
to kaji tambayoyin nasa guda hudu ko to wace ansa za ka
na Halli Bolton
eh
ya ce yayi magana na Halli Bolton ba
eh
an biya wasu kudaje an biya ma Najeriya lokacin da aka yi agreement da kafan US da nan an biya about $2 million to amma sun yi gaba da shi to su muna bincike ya aka yi da kudin yanzu amma an biya ko da ke har yanzu akwai sauran aiki an biya na kusan na wajen can bangaren su ne na nan bangaren mu ba a yi komi ba to har yanzu muna bincike mun gano wasu kudin ba mu gano wasu kudin ba wasu kuma sun abin nan akan cewa an yi aiki ko ba ga aikin da suka yi ba to biyar sun dai kwanan nan ina jin za mu kammala wannan bincike
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Malam Ibrahim Magu shugaban hukumar EFCC zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a huta lafiya.
To ma Allah yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
To zamu fara ne da sakon Nasiru Kainuwa Hadejia wanda yace a ra'ayina jiragen da ake shirin saya domin yaki da Boko Haram sun yi tsada. Duba da yadda muke fama da matsan tattalin arziki wa uba Boko Haram yanzu fadan sarrafa noke suke yi. Dan haka jiragen baya da suka iya da masu dasa bomb ko ƴan kuna bakin wake. Sai dai ko za a saya ne kawai amma ba dan Boko Haram ba. Cece ku ce da jigajigan jam'iyyar APC suka buge da yi. Babban kuma baya ne ga jam'iyyar. Ya kamata dattawan jam'iyyar sasanta tsakanin bangarorin biyu. Wannan sako ya fito ne daga Abdul Malik Sa'idu Mai Brandi tashar Bagu Gusau. Su kuwa Isa Lawal Gigir da Zakariya A Musa Gigir jihar Yobe Najeriya cewa suka yi. Assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya shirin shugaba Buhari na sojoji da yaki guda 12 akan kudi dalar Amurka miliyan 500 yayi daidai. Fatan mu Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa. Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau na rubuto muku wasiƙa ta ce kan yajin aikin gargadin da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta fara sakamakon rashin samun wasu bukatun su daga wurin gwamnatin Najeriya. Wannan yajin aikin ba abin da zai haifar illa kuma baya a bangaren ci gaban ilimi a Najeriya. Da ƙarshe nake kira ga dukkan bangarorin guda biyu da saukan teburin sulhu don ceto fannin ilimin ƙasa ta Najeriya. Allah ya taimake mu amin. Wannan sako ya fito ne daga Yakubu Abdullahi Dambam.
To madalla kafin mu karkare ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
An sanya jiragen saman yakin kasar Turkiya kirar F-16 cikin shirin kota kwana a yau Alhamis bayan da hukumomin birnin Ankara suka zargi kasar Siriya da laifin kai hare-hare kan sojojin Turkiya da jiragen sama har suka kashe sojoji uku tare da raunata wasu 10 a yankin arewacin Siriya. Ma'aikatan diplomasiyar kasashen yammaci sun bayyana damuwa cewa wannan farmakin da wani karamin jirgin yakin Siriya samfurin L-39 Albatross ya kai jiya Laraba da daddare mataki ne da zai iya janyo mummunan hatsari a wannan rikici na shekaru 5 a ƙasar Siriya kuma yana iya haddasa fada kai tsaye tsakanin ita Siriya da ƙasar Turkiya. A halin da ake ciki jami'an Turkiya sun ce wani harin bom da aka dana cikin mota kusa da wani ginin gwamnati da ke birnin Adana na kudancin kasar ya kashe mutane akalla 2 wasu 16 suka ji rauni. Gwamnan lardin Adana Muhammad Demirtas ya fada wa kamfanin dalancin labaran Anadolu na kasar cewar an kai harin ne a wurin ajiye motoci da ke kusa da kofar shiga ofishinsa. Ya ce an yi imanin mace ta kai harin to amma kuma bai bayyana ko na kunar bakin wake ne ba. Wannan harin shine na baya bayan Najerin hare-haren da suka yi ta haddasa mace-mace a Turkiya yau fiye da shekara guda. Yan awaren Kurdawa da kuma yan ta'adda kungiyar Daesh suke kai waɗannan hare-haren. Yayin da hatsarin jirgin ƙasa mafi muni cikin shekaru 17 ke ci gaba da janyo hankali ga buƙatar sabuntawa da inganta fasaha zirga-zirgar jiragen ƙasa a India, an fara bayyana tababa kan kokarin da kasar ke yi na kyautata tsaron lafiyar layukan dogo masu ɗankaren yawa da ke jigilar mutane miliyan 23 kullum a cikin kasar.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin. Sai an jima ku ji mun sake da muku da wani sabon shirin amma kafin mu tashi bari mu mika gaisuwar ta'ziyar mu ga Kabir Yayo Ali wakilin jaridar Amina da ke birnin Badun na rasuwar yayansa Alhaji Habibu Ali wanda ya rasu shekaran jiya a garin Katsina. Allah ya ji kansa da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. Idan an jima kuma muna so ne a shirinmu na yau ku bayyana muna ra'ayoyinku game da rawar da mutane ya kamata su taka domin kauce harin ƴan ta'adda. Yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa musamman Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya ni gabatarwa sai Saida Hamdul da Daniel Brown waɗanda suka ba da umarni da injiniyan mu Thomas. Ni Ladan Ibrahim ake cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa domin sauraron shirin yau da gobe wanda Usman Ahmed Kabara zai gabatar shi da wato Maryam Bugaje da Safinatu Sodangi. Sai anjiman ku.